Binciken haɗin gwiwar da jami'an Amurka da na Faransa suka gudanar kan harkokin kamfanin Oki General Trading da ke da rajista a Dubai, amma kuma ke da ofishi a jihar Virginia Amurka, ya ba da damar gano hannun wannan kamfani a sahun waɗanda suka karɓi wani kaso daga kuɗaɗen cinikayyar ton 2,500 na ƙarfin uranium da kamfanin Areva ya sayar ta bayan fage da haɗin kan kamfanin dillancin ma'adanai Sofamin na ƙasar Niger ta hanyar kamfanin Energy Standard Trading da nufin kaucewa hanyoyin biyan haraji a shekarar 2011. Daga cikin miliyan 101 na dalar Amurka na wannan hada-hada, ana zargin tsohon shugaban Niger Isu Muhammadu da karɓar miliyan 2.6 na dalar Amurka a matsayin nasa kason, inda aka saka sunansa da wata lamba T3 ko kuma T2. Abinda kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi haske a kan sha'anin ma'adanai ke cewa gaskiya ce ta halinta, kamar yadda wani jigonta Abubakar Ilyasu ya shaida mana.
Yanzu wannan abin ka gani ai abu ne wanda mu zai karfafa mu kowa bisa ga kokowar da muke, tunda wanga bincike ai kun ga Amerikawa ne suka hiddo shi, kuma sun ba da hujjoji, gaskiya ta fara bayyana kuma gaskiya za ta halinta.
Wannan badakala da aka yi wa lakanin Uranium Gate ta haifar da dambarwa a shekarar 2012, inda wasu majiyoyi suka ce shugaban ma'aikata a fadar shugaba Isu Muhammadu na wancan lokaci, wato Hasu Masaudu ne ya wakilci Niger a yayin zaman saka hannu kan wannan harkalla, sai dai mahukunta suka musanta. Kasancewar batun ya sake farfadowa, kungiyar Rotab na ganin lokaci yayi da za a baiwa kotu dama ta yi aikinta.
A nan Niger muka fara kai kara, basu ba mu dama a binciki wannan karar tamu ajimi ne ta saurara. Mun daga abin muka kai shi a can Turai, mun sa kara kuma ana can ana aiki, akwai lauyi wanda za su bi sau da kawa don saboda mu gani an hukunta waɗanda suka yi wannan ba daidai ba.
To amma wani mashawarcin shugaba Isu Muhammadu a zamanin da yake shugabancin ƙasa, Alhaji Asmanu Muhammadu, na alakanta bayanan wannan bincike da abin da ya kira yunkurin shafa masa kashin kaji. A cewarsa, masu tababa a kan tsohon shugaban ƙasar ta Niger su garzaya kotu.
Ba mu tsoron zuwa kotu, waɗanda suke ganin zancen da suka ƙirƙiro in gaskiya ne suka yi wurin ƙara. Mun san mutane 'yan ƙasar Nijar da yawa, musamman masu adawa da shi, suna jin baƙin cikin yadda Isu Muhammadu ya ƙara mulkin shi cikin kwanci hankali da yadda yake zamna lahiya lau. Don haka wannan baƙin ciki ba mu amshe masu adawa da Isu shi.
Ainihi binciken neman haske kan kadarorin kamfanin Helen International da jami'an gwamnatin Amurka suka kaddamar ne ya ba da damar gano hannun kamfanin Oki Trading da ke sahun kamfanonin da kasar Amurka ke baiwa odar kaya a wannan badakala ta ton 2,500 na uranium da kamfanin Areva da gwamnatin Niger suka sayar ta barauniyar hanya a Dubai a 2011, inji jaridar da tarwaito wannan labari, wato Evenement ta kasar Faransa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.